Malam yana mana bayani akan abin da ya shahi cewa lalle abubuwa na bid'o'i da ake yi wani abu ne wanda ba yau aka fara ba. An jima ana ruwa, ƙasa na shanyewa. Bid'o'i an jima ana ƙyanƙyasar su, sannan kuma ana samun waɗanda suke mabiya tafarki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama suna yin gyara akan wannan. To muna cikin gabar al-ihtisabu 'ala al-bid'i wa ahliha wajibun shar'iyyun wa laysa zulman. Yin inkari ga dan bid'a wajibi ne na shari'a, saboda kokarin kare addinin Allah kake yi. Duk da wani zai iya fahimtar cewa kaman cin mutunci ko na makamancin wannan, alhali ba haka nan bane ba. Bal innama ana yi ne li ta'ud al-miyah ila majariha, saboda ruwa ya koma ya rika gudu a hanyar da ya saba. Amma ba da ana yi bane dan abuzantawa wani ko na makamancin wannan. To malam yana cikin babu labarai na al'ummomin da suka gabace mu tun daga zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayan shi sahabbai sun yi inkari akan bid'o'i da yawa da aka kirkiro. Za mu tashi inda malik ya ce wa lamma zaharat al-qadariyatu fi an-nisfi ath-thani min al-qarn al-awwal, lokacin da tunani na al-qadariya ya bayyana, wanda suke cewa komai kadara ce, kawai Allah ya kadarta maka kai ba daidai ba, da haka bai kamata a hukunta ka ba. Wannan ya bayyana a fil nisfi thani fil qarni al awwal, a tsakiyar karni na farko kenan, bangaren shi na biyu. Idan ka ce ban a karni shekara 100 ne misali, to idan ka ce fil nisfi thani kenan a 50 ta karshe a cikin karni na farko. Malaki tasadda laha mutaakhiru as-sahabati, waɗanda suka tsaya suka ba da kariya game da abin da ya shahi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kadara, shine al-mutaakhiru as-sahabati, wasu daga cikin sahabbai na karshe wanda su kusan suna yara manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fara. Yace ka Abdullah ibn Umar, kama Abdullah dan Umar Allah ya kare da gare shi. Yahya ibn Ya'muri yake cewa qala qultu li ibn Umar, Abdullah dan Umar ya tsaya tsayin daka wajen yakar wannan tunani na cewa ai komai kaza kadara ne, kadarta maka da haka bai kamata hukunta ka ba. Wanda kafirai sun fada su ma a cikin al'ami, Allah ya ambata mana haka, suka ce law sha'a rabbu law sha'a Allah ma ashrakna wala aba'una, kuna mana maganar cewa kaza kaza, inda Allah ya so mu umi shirka ba, kuma uwayenmu ba su yi ba. Sai su kafa hujja da irin wannan. To Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi, yana daga cikin waɗanda suka yi gwagwarmaya don katangance waɗannan mutanen, sannan kuma da dakatar da su. Yahya yake cewa na faɗa ga Abdullahi dan Umar, yake cewa inna nusafiru fanalqa qauman yaqulun. Yahya ibn Ya'muri yake cewa mun kasance muna bulaguro sai mu haɗu da wasu mutane, ba cikin littafin bane ba. Wannan mutane in muka yi bulaguro suna ce mana la qadara, ai babu qadara, babu zancen qadara, babu kaza. Qala sai yake cewa alqaitu ulaika idza alqaita ulaika fa akhbiruhum, idan ka sake haɗuwa da irin waɗannan mutanen ka ba su labari annabna Umara, cewa Abdullahi dan Umar bari'un minhum, yayi bara'a da su, ba shi ba su. Kaga sun kirkiri wata bid'a da sunan addini. Abdullahi dan Umar yace in ka sake haduwa da irin waɗannan mutanen ka ce ni Abdullahi dan Umar ba ni ba su. Sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne, ɗa ne ga Umar ibn al-Khattab. Sannan yake cewa wa hum minhu bura'u, yace kuma su ma ba ni ba su, kuma kar su ma su yi tutiya da ni, ban ni da alaka da su ko ta kusa ko ta nesa. Sai dai maimaita wannan kalmar su uku, ashe wannan ya bayyana mana cewa al-ihtisabu ala ahli al-bid'ah duk lokacin da wani mutum ya kirkiri wani abu da yake bid'a ne to wajibin ku ne kai tsaye ku mushi inkarin abin da ya ba haka nan bane ba ba kuna mushi inkari bane shi a matsayin shi na wani a wannan aikin da ya shigo da shi cikin musulunci alhali aikin ba musulunci bane ba wannan abu shine kuke inkari ku to shine malai yace ka Abdullahi ibn Umar yace wa ibn Abbas haka Abdullahi dan Abbas shi ma game da wasu daga cikin mutanen Qadariyya sai yake cewa shi Abdullahi dan Abbas me yake cewa cha irin waɗannan mutanen law akhaztu rajulan min haula alladhina yaquluna la qadara yace la akhaztu bi ra'sihi wa qultu laula wa laula yace in nayi kicibus da irin waɗannan mutanen yace wallahi wannan zan dauki kanshi yani zan hudda kanshi yace in ba dan kaza da kaza ba kenan kaga batane mai girma bawa ya rika jingina wa Allah subhanahu wataala abinda ba haka nan ba dan haka in ba ai haka ba kuma shine abinda zai lalata asalin tahir addinin wane ya kawo wane ya kawo wane ya kawo sai a wayi gari na manzon Allah an neme shi an rasa shi bat duk wani wanda yake da almajirai almajirai shi suke faman karewa abinda ya kirkira shi sai kaga wannan abun kaman shi kadai ne addinin Allah ba ruwan shi duk wani gaba ta addini da za a yi kata-kata da ita yana jin shi ba da shi yake ba amma bid'ar da malamin shi ya kirkira idan ka taba ta to lalle tabbas za a tare da wani tsaye kenan sai a wayi gari na manzon Allah ba wanda zai ba shi kariya kowa na kare nawa na malamin shi mali yace wa ibn Abbas wa Jabir ibn Abdullah haka Jabir ibn Abdullah wa Wasila ibn al-As'ab ibn al-Asqa da Wasila ibn al-Asqa radiyallahu anhum Allah kare yarda a gare su gabaki daya lokacin da fitinar qadariyya ta bayyana sun tsaya tsayin daka dan su ga cewa sun kashe wannan fitinar mali yace wa kana min ashaddihim ala al-qadariyya ibn Umar ya kasance mafi tsanani a cikin waɗannan mutanen da aka ambata su habban nan wanda baya ga maciji ga mutanen Qadariyya yace shine Ibn Umar Abdullahi dan Umar allazi hazzara minha wa anzara wanda hazzara minha yayi gargadi akan ta yani ya ja kunni mutanen su kashedi hazzara shine kashedi sannan wa anzara kuma yayi gargadin cewa wanda ko ya aikata haka ya hadu da Allah ba kyau sannan wa kashafa awaruha ya yayi dukkan wani aibinta duk abin da ta kumsa ya bayyana shi kaga kenan ba shuru ake ba dan misali an samu wani malami yana kokarin fada da tsayawa akan abin da yake na daidai to ba za ka ce ba wani ya cika kaushi kuma makamancin wannan idan ya zamanto mutumin da zai mu fahimci wani abu mutane kala biyu ne akwai mutumin da shi jahili ne murakkabi shi kawai abin da addu'a ta baka za addini ne shikenan kawai saba zai yi gaba to wannan idan aka zo bayyana mishi meye abin da yake daidai me za a yi sai a bayyana mishi bil hikmati wal mau'izati al hasana shi ne ake tausasa ma amma mutumin da ya san abin wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa ya san abin ba haka nan bane amma mu haka za mu yi sai dai ai abin da za a yi to irin da aka tashi mishi inkari tunda dama ya riga ya sani aka bi duk irin hanyoyi na abin da ya shahi wanda kasa-kasa da ya kamata ya fahimta bai fahimta ba to a lokacin ana iya buɗa mishi wuta iya yanda ya kamata saboda mutane su fahimci ko da shi ya bace akan wannan abu mutane su fahimci cewa bayyana wani dalili aikin da yake aikatawa Allah shiryar da mu wannan kuma da yawa yana faruwa sai ga mutun ya tsaya ya kememe akan wani abin da shi da kanshi ya san ba haka nan bane ba Allah bane a gaban shi to shi Abdullahi dan Abbas wa hazzara yake cewa sannan ya ja kunne yayi gargadi akan wani mutum da ake kira shi da suna Ma'badul Juhani Ma'bad al-Juhani wani mutum ne dan garin Basara wanda suke cewa kana awwalu man takallama bil basarati fil qadar shine mutumin da ya fara magana akan kadara a cikin kasar a cikin garin Basara wa huwa allazi wada'a hajar al-asas li mazhab al-qadari thumma tabi'ahu ghailan ad-dimashqi shine mutumin da ya fara dora dutsi na harko da ake cewa za a gini an dora dutsin harko to shi dutsin harko na wannan tunani na alƙadariya shi wannan mutumin shi fara dora shi sannan wani mutana kira shi da suna Ghailan al-Dimashqi ya biyo bayan shi wannan shi ma'bad inna ishtaraka fi fitnati ibn al-Ash'ath ibn al-Ash'ath sai daga cikin khawarij to shi wannan Ghailan shi wannan abin da ake kira shi da suna wannan ma'bad ya sa hannun shi cikin wannan fitina aka kashe musulmai da yawa bal hasali hatta mutanen da suka kama hanya zuwa aikin haji an kashe mutane da yawa a shekara ta 83 da hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba ga tun 83 wa ake gwagwarmayar nan yau mun muna shekara 1400 da wasu abubuwa kuma ka duba a lokacin yanda abun bai fadada ba kamar da ya fadada yanzu sannan kuma yanda aka yi karatu a wancan lokacin da ba lalle bane zaka samu kaso da yawa daga cikin musulmi a yau wanda ba karatun suke ba a zamanin kawai suke to kaga dole ya ta samu damage dole ya ta samu matsaloli wa kana zalika sababan li halakihi wa shi ya kasance shi wannan ibn al-Ash'ath ba shi wannan ma'bad al-Juhani wannan ya zamanto a wannan yakin ana aka kashe shi amma kai a kashe shi yana cewa kai tuna ina ma a ce na samu al-Hasan al-Basri na kare da shi kaga al-Hasan al-Basri ɗaya daga cikin malamai da suke magabata wanda sun aiwatar da ayyuka manajarta sun bar wa al'ummar musulmi abubuwa da yawa na fahimtar addini to shi Abdullahi dan Umar ya kasance yana fada wa mutane cewa ku yi hankali da wali ma'badul juhani yana kama sunan shi ra's al-qadariyyah wanda shine shugaba na qadariyya wa ashabiha da mabiyanta wa naha an mujalasatihim kayyama hana akan kar wanda ya zauna da ma'badul juhani saboda mutumin da ba addini ka karanta ka sani ba yanda ya kamata idan kana sauraron kowace fitina sai ta shaka ka tai me yasa saboda baka da jihazul mana'a baka da antivirus din da zai iya kare ka daga virus daga an fetso shi an yazo la'alla wasu malafat wasu dosiye ka a cikin kanka sai samu matsala daga nan kuma sai ka kama wata hanya ta daban to in baka da jihazul mana'a ba kowa zaka rika saurara ba yawa sai ka san abu wanda zaka saurara ya faɗi maka abin da yake addini ne ka bauta wa Allah ka mutu lamin lahiya to shi Abdullahi dan Umar ya hana ma an mujalasatihim yace kar wanda ya zauna da ma'badul juhani wa mukhalaqatihim sannan da masu tunani na qadariyya kar ku ta kudu da su yake cewa waltaqi anhum wa kadhalika ibn abbas wa kadhaka wa kadhalika lamma a'lana ghailan ad-dimashq bid'at al-qawl bil-qadr tasadda laha at-tabi'un yanzu shi wannan ma'badul juhani abdullahi dan umar yayi gogormaya da shi bayan abdullahi dan umar ya tahi sai zamanto wani ya hutu bayan shi wacce ma'bad din shine ghailan ad-dimashq wanda shi kuma ya samu asalin wannan aqidar daga shi ma'badul juhani lokacin da ya hutu shi ma tasadda laha at-tabi'una wadanda suke tabi'ai suka tsaya suka yi ruwa suka yi tsaki akan su toshe wannan bannar kata yadu wa ala ra'sihim mujahid akwai malam mujahid wal khalifatu ar-rashid umar ibn abd al-aziz sannan kuma da khalifa wanda shine umar ibn abd al-aziz wanda suke cewa inda za a ce akwai khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabiyar suka ce da umar ibn abd al-aziz ne saboda yanda Allah ya agaza mushi ya shiga cikin al'amarin shi ya tsaya akan shugabanci da jagoranci na musulmai ya zamanto an kwatanta duk abin da yake adalci ne gurgurdan yanda zai iya shine wata rana yayi wani bako ya zo suna lissahi wasu abubuwan da suke da alaka da al'umma kamar kace dukiyar kasa kuna makamancin wannan bako ana kammala hidimar da ta kasance ta al'umma ce Umar ibn Abdul Aziz sai ya dauki hutulan kwannan sai ya kashe ta sai bako yake cewa dan me za ka kashe mana hutulan kamar mu cikin duhu sai ce wannan hutulan tana ci ne da kananzir na mutanen kasa yanzu kuma hirar da za mu yi tsakanin ni da kai ne bai da alaka da 'yan kasa da aka bin mu da 'yancin da za mu salwantar da dukiyarsu cikin abin da bai kamata ba mutum ne wanda ya kwatanta adalci kwarai da gaske Umar ibn Abdul Aziz lokacin da ya zo mutuwa sai mutane suke raɗe-raɗe cewa ka zama khalifa na musulmi kai duk wani mutumin da ya imani a duniya kai ne shugaban shi
amma yau gashi ka zo mutuwa baka bar maɗiyanka komai ba, ba su da wani abin da za su kai su kawo a kai. Sai ce a tara su, sai aka tara ɗiyansu, sai ce musu in ku mutanen kirki ne ba na tsoro a kanku. Ya ce fallahu ya tawalla salihin, Allah shi ke jibintar lamarin duk wani mutum mai imani. Ya ce in kuma kuka zamanto ba saɓanin mutanen kirki kenan mutanen banza, ya ce to kaga ban taimaka muku ba akan abin da zai taimaka muku wajen sa'a ma Allah subhanahu wa ta'ala. Shi kenan shi wanda ya rawaito Isa da yake cewa wannan ɗiyan da ya bari, ya ce ya ga ɗaya daga cikinsu wanda zai iya ɗaukan yaunin raƙumi ɗari da abincin raƙumi ɗari da guzurin raƙumi ɗari da wanda zai hau saman dokin da guzurin da zai bari a gidan shi a ta yi jihadi, mutum ɗaya cikinsu. Amma can Abdulmalik ibn Marwan lokacin da ya mutu ya bar wa ɗiyan shi dukiya tsababa dinari 999 aka ba su, kuma kusan kace miliyar ɗaya aka rarraba musu. Yace ba a samu lokaci ba sai ga su suna bara saboda abincin da za su ci ya gagare su. To wannan Umar ibn Abdulaziz shi ma ya tsaya tsayin daka akan kare dukkan wani wanda yake da tunani na abin da ya shafi al-qadariyya. Sannan wa Malik ya ce wa Rayhanatu Shami al-Awza'i, haka kuma da fulawa ta ƙasar Sham, yani abun alfaharinta. Imam al-Awza'i shi ma ya ɗaya daga cikin malaman da suka tsaya don kare abin da yake a kadara ce kenan, abin da yake masu aqida ta qadariyya kenan su kare shi. Malik lakinnahu asarra ala bid'atihi hatta qatalahu Hisham ibn Abd al-Malik li bid'atihi. Daga cikin waɗannan mutanen akwai wanda shi wannan Ghailan ad-Dimashqi asarra ya doge kamar kace ya nace ala bid'atihi akan bid'a shi ta cewa al-qadariyya hatta qatalahu Hisham ibn Abd al-Malik, har ɗaya daga cikin jagorori ana kira shi da suna Hisham ibn Abd al-Malik ya kashe shi li bid'atihi a dalilin bid'ashi al'umma su huta. Malik ce wa qad za'ama ahlul ahwa'i anna qatlahu, ma'abuta son zuciya sun raya cewa wai anna qatlahu kashe Ghailan ad-Dimashqi da aka yi kana siyasiyan, ai wata haraka ce kawai ta siyasa. Wanda wannan kuma nan kwanan bayan zindiki nan na Kano lokacin da aka kammala abin da aka kammala, wani ya huto ya ce ai waɗannan abubuwan dama sun sha gudanuwa, sai dama siyasa ita take tabbatar da haka. Alhali ba siyasa ba ne, mutum da aka zauna tare da shi aka ƙure shi ya kasa cewa komi, kuma sannan bai janye kalmomi ba munana da yake jingina wa khairul bariyati sallallahu alaihi wasallama. To nan ma suke ce ai anna qatlahu kana siyasiyan kenan. Duk wanda ya karanta tarihi daga kaji wasu abubuwa suna maimaituwa a yau, kasancewa wani abu ne wanda dama a baya an riga an yi shi. Malik ya ce wa hadha, wannan abun darbu ne yana kamanceceniya min al-hukmi ala al-qulubi wan nawaya, na hukumci akan zukata da niyoyi allati la ya'lamuha illa allamul ghuyub subhanahu, wanda ba wanda ya san su sai mafa sai wanda yake masanin abin da yake fake shine Allah subhanahu wata'ala. Wattihamun linniyati, sanan tuhuma ne na niyoyin mutanen kirki. Malici wal udulu anil amri albayyin, sanan kuma huta ne daga cikin al'amari wanda yake a bayyane yake. Almashhuru sabitu shahararra, abu tabbatacce an istiqati, daga mutanen da aka yarda su kaga abu ne tabbatacce shi wannan mutumin Ghailan ad-Dimashqi lalatacciyar aqida gare shi a dalilin haka Hisham ibn Abd al-Malik ya kashe shi. Amma idan wani zai ce siyasa ne to kaga wannan kuma wani abu ne daban. Malik yake cewa kaga abu ne tabbatacce sabitun an istiqati, daga mutane yardaddu so suke su ɗauke mutane daga nan ila zunun, zuwa ga abin da yake zato, wal awham da ruɗu, wal mutashabihat da likitaswa. To wannan duka yana daga cikin tarihin da Malik yake bamu game da abin da ya shafi waɗanda suke da wannan tunani na al-qadariyya. Malik ya sun mu'tazalatil mu'tazila al-ula, sannan akwai wasu al-mu'tazila wanda asalin tahiyyarsu suna tare da Wasil ibn Safwan ko Wasil ibn Ata. Malik ya ce lokacin da suka keɓance i'tizali, shine mutun ya keɓance bar jama'a, ka bar jama'an musulmi saboda wata aqida ta ka sabuwa wanda ba ta da goyon bayan Qur'ani, ba ta da goyon bayan hadisi. Wa ala ra'si Wasil ibn Ata, shi wannan Wasil ibn Ata shine shugaban al-Mu'tazila. Sannan wa Amr ibn Ubayd, da Amr ibn Ubayd waɗannan mutanen da suka huto da wannan tunani na mu'tazila fatasadda lahum a'immatus sunna sai malamai na sunna suka tsaya dan su yi tirjiya akan waɗannan mutanen waɗannan malaman malai yace amsalu kaman misalin al-hasan al-basri al-hasan al-basri iya ɗaya daga cikin mutanen da suka saboda shi wasil din ne iya daga cikin almajirin al-hasan al-basri da yazo da tunanin abin da ya shahi i'tizal sai ya huta ya bar su to al-hasan al-basri ya tsaya yayi bayanin da ya kamata akan wannan bid'ar ta su sanan wa ayyub as-sukhtiyani malaka ta da ayyub as-sukhtiyani ayyub as-sukhtiyani an aihe shi shekarar da abdullahi dan abbas ya bar duniya ita ce shekara ta 68 da hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sanan kuma yaga wanda daga cikin sahabbai kenan tabi'i ne shi ayyub as-sukhtiyani saboda yaga anas ibn malik to wanda duka sun tsaya akan tirjiya game da abin da yake bid'a ne kenan abin da malai yake so ambata mana anan duk aikin da yake bid'a ne abin da yake kan waɗanda za su iya tirjiya shine su tirjiya su bayyana wajahi na lalacin wannan tunani da wannan aqida malai yace ibn aun da ibn aun wa sabit al-banani da sabit al-banani wa ibn sirin da muhammad ibn sirin da hammad ibn zaid da malik ibn anas da abi hanifa da ibn al-mubarak malai yace wa hakaza kullama kasurat hushudul bid'ah haka duk lokacin da taron bid'a tai yawa tasaddat laha jahafil sunna allazi zaqulu wasu jahafil jahafil jam'in na jahfal daga te jahfal shine rajulun azimul qadar wasu mutane wanda suke da girma wanda Allah ya ba su daukaka bangaren da shekaranta sunna sai su tsaya su wargaza wannan bid'ar da ɗan bid'a suka kawo malika ta walamma nabagat nabagat ar-rafida lokacin da ar-rawafid masu aibanta sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma lokacin da suka wuyan su yi kwari yayin suka tsuro qayyadallahu laha amsal Allah sai ya shirya musu misalin al-imamu sha'abi da imamu shafi'i wa abdullahi ibn idris al-adawi wa ghairihim da makamantansu kenan dukkan wata bid'a da zata zo to sai ka samu an samu kuma wasu malaman da za su tsaya su yi tirjiya akan wannan bid'a wanda ba sa kyale bid'a hakanan kawai ta yadu saboda babu sharri bayan shirka ga Allah a ban kasa saboda abin da ya shahi bid'a bid'a wahaltar da mai ita zai yi ta wahala sanan babu lada sanan ba haka nan kuma hanya ce ta wargaza addinin Allah hanya ce kuma ta rarraba kan al'umman musulmi in kai ka zo da kaza wane zo da kaza wane zo da kaza wane zo da kaza to nawa za a bi amma Allah ya ba mu ka'idan cewa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa in tanaza'tum fi shay'in in kuka yi rigima kuka yi ja'in ja to farudduhu ila Allah war rasul sai a maida shi zuwa ga Allah a maida shi zuwa ga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to Allah yana kawo jahafil sune mazaje wanda za su tsaya su yi tirjiya akan abin da yake bid'a ne ita shirka ta raba ka da Allah kwata kwata aka yi rishin sa'a mutun ya mutu bai toba shikenan sun yi hannun rigar aljanna ita ma bid'a haka za ta wahaltar da kai sannan kuma ka je gobe kiyama ba wata tsaraba idan ba ta da ƙarhin da za ta iya hudda ka daga cikin musulunci to dan dama daman kenan amma sai an sha wahala Allah kiyaye maliki ta walamma nabagha bishr ha sama ne walamma baraza ra'sul jahamiyyati al-jahm ibn safwan malaka lokacin da ya bayyana shine shugaban jahamiyya wanda suke lalata sunan Allah subhanahu wataala idan Allah ta iya da suna kaza su ce a ba kaza ke ni ba kaza ke ni su suke tarjuma suke bayyanawa su aqtala su lalata su masala to wannan jahm ibn safwan shi ma tasadda lahu sa'iru a'immati salafi wasu daga cikin malamai magabata sun tsaya at-tasaddi shine su tsaya su toshe wannan bannar malamai magabata kamar imamu zuhuri kamar imamu malik imamu daril hijra kamar imamu abi hanifa kamar abdullahi ibn al-mubarak malaka wa amsalihim da makamantansu duk wata bid'a an tabayyana to sai ka samu Allah ya shirya mata wasu mazajen da su kuma za su yi kakkaba game da wannan bid'a malaka wa lamma nabagha bishrul marisi ra'sal jahmiyyati fi zamanihi bishr al-marisi lokacin da shi ma ya kullu shine shugaba na jahamiyya a zamanin shi tasadda lahu wanda suka tsaya suka yi gogormaya akan kawar da shi sune misalin Usman ibn Sa'id ad-Darimi da Imam Shafi'i da Imam Al-Kanani da sauransu kenan samu malamai wanda dan bid'a ya huto sosai an samu wasu wanda suke mayar mushi da martani malaci walam mahtashadat hushudul ahwa lokacin da aka samu dandazo da tunkoso na taron ma'abuta son zuciya yace zamanul ma'muni a zamanin ɗaya daga cikin mutanen da suka yi mulki a cikin daula umawiyya ana kira shi da sunan al-ma'mun wa ba'dahu da bayan shi min al-jahamiyyati na daga jahamiyya wal mu'tazila da mu'tazila wa man sara ala nahjihim da waɗanda suka yi tahiyya akan tsarin su malaci wa ala ra'sihim akan waɗannan mutanen ɗan bid'ar lokacin wancan akan su akwai wani ana kira shi da sunan ibnu abi du'ad sunan shi Ahmad ibnu abi du'ad shi wannan mutumin kharaja ma abihi fi tijaratin ila al-Iraq takaitaccen bayanin tarihin shi ya huta tare da mahaifin shi zuwa kasar Iraki dan yin kasuwanci sai je he zauna a can ya rika neman ilimi wa khassatan al-fiqh wal kalam ya zamanto ilimin fiqh yake nema da ilmul kalam falsafa sa'iba hayyaj al-ala as-sulami ya zauna tare da wani mutum ake kira shi da suna hayyaj ibn al-ala as-sulami sahiba wasil ibn ata shi kuma al-majir wasil ibn ata ne shi kuma wasil ibn ata yana ɗaya daga cikin mutanen da suke jahamiya to lokacin da ya zauna tare da shi daga nan fasara ila al-i'tizali sai ya zamanto mu'tazili shi ma wa kana ya'taqidu abin da yake kudircewa da bangaren aqida ya'taqidu bi khalqil qur'an yana ce ai qur'ani halittar Allah ce ba maganar Allah bace ba idan zama to halittar Allah to wannan ya saka kwata-kwata daga cikin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ayoyin qur'anin ma ka kireta su gaba kida saboda Allah ya tabbatar da cewa maganar shi ce kai kuma ka zo ka ce halittar shi ce to kana ya'taqidu bi khalqil qur'ani sannan kuma wa aqna al khulafa sai ya gamsar da waɗanda suke mulki a lokacin irin su al-ma'mun da sauransu akan ta ayi qur'ani wa halittar Allah ce ba maganar Allah bane ba wannan yasa akai ta azabtar da malamai daga cikin su akwai Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala an azabtar da su iya azabtarwa an sa su kasu akan su yarda cewa qur'ani halittar Allah da suka ce a qur'ani yana nan maganar Allah ce kalamullah maganar Allah ce to wannan shi wa ala ra'si malati ibn abi du'ad yace tasadda lahum imam as-sunnah wanda ya tsaya ya turjiya a gaban su shine jagora na sunna wa qami'il bid'ati me takure bid'a al-imam ahmad ibn hanbal shine imam ahmad ibn hanbal fakassarahum kasratan ya kariya su kariya wadda lam yanhadu ba'daha busu iya tashi bayan ta ba illa muta yake cewa illa muta'assirin sai dai a wawatse a walakance bihamdillah da godiya ta tabbata ga Allah kira Imam Ahmad ya tsaya tsayin daka akan yakan su cewa Qur'ani maganar Allah ce ba halitta Allah bace ba akan wannan akai ta bugawa malati walamma tajamma'at fululul jahamiyya lokacin da suka hadu fululul jahamiyya sune waɗanda aka ci nasara akan su a cikin jahamiyya kenan bayan an ci nasara akan su daidaiku daga cikin suka harhadu a ƙarshen ƙarni na uku wasalat saulatuha suka dan bayyana su ya bayyana qayyaba Allahu laha abul hasan al-ash'ari sai Allah ya shirya musu abul hasan al-ash'ari ya tsaya tsayin daka ya rika fatattakan su malati wa kana al-khabiru bi awariha kwararren mutum ne wajen bayyana aibi da illa na wannan tunanin na jahamiyya da mu'tazila me yasa saboda shi ma yayi ta daga baya tuba yawwa ahlud dari adra bima fi wanda suke cikin gida sun yi sanin da yake cikin gida to shi dama yayi ta sai ya balle to da ya balle kuma ya koma karantarwa take ta addini ce karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga lokacin sai ya rika bayyana ra'ayin cewa lalle wannan ra'ayikan nasu ra'ayi ne na banza kuma yana kawo dalilai da suke na addini ne malati li annahu kana mu'taziliyan fahadahu Allahu li sunnah da ya kasance mu'tazil ne sai Allah ya shiryar da shi zuwa ga abin da yake sunna da haka fa hashara al mu'tazila fi qam'i samsama ya sai ya hada su yayi kace kace da su a wani wuri da ake kira shi da suna samsama malai ce kama qila kamar yadda aka ambata wa kasarahum ya karya tunanin su gabaki daya fan hazamu hazimatan munkara aka ci nasara akan su cin nasara wanda yake gagarumiyan kene ya lalata tunanin su gabaki daya zamanto babu su wannan duka labarin daga cikin labaran ɗan bid'an da aka yi a baya kuma sannan da malaman da suka tsaya tsayin daka wajen mi wajen kawar da wannan bid'a malaiti walamma nabagat nabighatul kalami warisatul jahmiyya wal mu'tazila lokacin da ta tsuro tsurowan mutane ma'abuta al kalam falsafa yake cewa warisatul jahmiyya wanda sun doko sun tsukono ne daga jahmiyya da mu'tazila sifofin Allah sunayen Allah suna da matsala da su aqida ta qur'ani da hadisi akan karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama game da sunayen Allah da sifofin shi shine wajibi ne mutum mai imani ya yi imani da su amma fa babu wani suna na Allah da kai a yau ko mu za mu haɗu mu kirkire shi inama cewa in za a dubo sunan Allah a cikin qur'ani ne ko kuma hadisi ingantacce daga annabin da Allah ya aika kaga waɗannan hanyoyin guda biyu babu na uku shi yasa iya daga cikin addu'ar da bawa idan ya roki Allah subhanahu wataala baya kasa a guiwa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indaka an taj'ala al-qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni kaga anan sunan Allah subhanahu wataala ba wani wanda zai iya yin bayani sai annabin da Allah ya sana kuma babu wanda zai faɗi maka cewa ga adadin su kaza ne manzala ta inna lillahi 99 nasman man ahsaha dakhala aljanna Allah daga cikin sunayen shi akwai sunaye gomiya 99 dari ba daya duk mutumin da ya kiyaye su ya fahimci ma'anan su yayi imani da abin da suka kumsa wannan mutumin ya shiga aljanna ya kare inji manzala sallallahu alaihi wasallam to nan da sunaye ne wadanne ne saboda da yawa za ka ga an rubuta su kuma sai ka samu sunan da bai da goyon bayan qur'ani ko hadisi dole a huda shi kamar ar-rashid har ka samu sunan abdur-rashid ko kaga ar-rashid inna ai babu qur'ani ko hadisi wanda zaka hudo shi na'am sai ka ce ai mai kyau ne to shi ko mai kyau anan baya ne eh bal mai muni ne me yasa saboda babu shi a qur'ani babu shi a karantarwar manzala sallallahu alaihi wasallam to su waɗannan jahmiya lokacin da suka bayyana malai ce wa bada'a ahlul kalami yaquduna fi sifati llahi ma'abuta kalam suka rika nutso a cikin sunayen Allah subhanahu wataala wal imani bil qadari da imani da qadara tasadda lahum a'immat as-salaf fil qarnayn ar-rabi' wal khamis al-hijrayn yake cewa sai suka tsaya akai tirjiya akan su malaman salaf magabata na kwarai a karni guda biyu karni na 10 karni na 4 da karni na 5 ga hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu malamai sun yi ta bayanai kala daban-daban wajen lalata tunanin su waɗannan mutanen waɗanda suke ahlul kalam waɗannan malaman daga cikin su akwai al-Imam al-Barbahari ya littafin sharh as-sunnah sharh as-sunnah na al-Imam al-Barbahari littafin da aka rubuta akan aqida sannan akwai Ibn Khuzaima wanda yake da kitabu tauhid kitabu tauhid na Ibn Khuzaima banda na Ibn Abdul Wahhab akwai na Ibn Khuzaima akwai Ibn Battah akwai al-Imam al-Harawi akwai al-Imam al-Lalaka'i mai as-sunnah akwai Ibn Manda akwai Mulqa akwai As-Sabuni akwai Al-Ajuri akwai Ibn Waddah akwai Imam al-Baghawi wanda yake da shi ma sharh as-sunnah littafin da Malam Albani ya fara shi sharh as-sunnah na Imam al-Baghawi a cikin mujalladi 10 ya fara shi Allah ya shirye shi Ahmad Bamba Dr. Ahmad Biuke shi ma fara shi ya darasi 100 Allah ya shirye shi mujalladat ne amma akwai guziri da tsaraba mai girma da sanin gogormaye yanda aka ahlus sunna suka tsaya tsayin daka wajen baiwa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya da gogormayen da aka sha da waɗanda suke ma'abuta bid'a da son zuciya sai wani yanzu kawai kirkirin muku wani bauta ya ce muku kaza za ku ba aya ba hadisi haka nan kawai ya bata muku lokaci ya raba ku da Allah subhanahu wataala sannan wa ibn Abdul Barr da ibn Abdul Barr wanda yake da littafin at-tamhid go wanda ana ilga shi daga cikin jigajigan littafai na malikiya malai cewa amsalihim da makamantan waɗannan malaman da suka tsaya tsayin daka wajen bayani akan wannan malai cewa fil quruni as-sadis was-sabi'i was-samini al-hijra da karni na 6 da karni na 7 kenan shekara ta 600 da 700 da 800 na hijira malai ce ammatil balwa ai abun ya game ma gabaki ɗaya bil bid'i da bid'o'i wal ahwa'i da son zuciya wal iftira'i da kakkaso mutane da dadatsuwar su wa haymanatil firqi da rinjayen da ungiyoyi suka samu fi sa'iril bilad islamiyya a wasu garuruka na musulunci wastahkamatis sufiyatu bi bid'iha haka irin sufiya sufayi masu dariku su suka samu hukumci da bid'o'in da suke aikatawa sai zaman to an kafa abubuwa na bautan Allah wanda ba ma anzalallahu bizalika min sultan babu dalilin komai akan wannan ko a yau idan ka jo ta bid'a sai ka rika mamaki ta yaya mutum musulmi zai yunkurin yin kaza alhali kazan nan da kake yunkurin aikatawa ko kudurci a zuciyarka ya sabawa sari'ul nafsi karara ya sa ma qur'ani ya sa ma hadisi kuma kace addini ne to sun lokacin da suka samu hukunci sun yadda kafa sun meke kafa sun aiwatar da bid'o'i daban-daban malai ce wasadal kalamu ahlul kalami falasifa suka zama to sune jagorori wal falsafa wal batiniyyah wad dajal da waɗanda suke ahlul kalamin ne da ɗan falsafan ne da al batiniyyah ɗan shi'a wad dajal da makaryata haka mutum kawai sai kirkiri ƙarya kuma ko a yau in kana kallon wasu abubuwa suke faruwa kana fahimta irin waɗannan abubuwa automatically haka kawai sai wani ya ƙarya kuma har a rika yawo da abin da yake ambatawa baka mamaki abubuwan da zaka ji mutum yana ambatawa akan addinin Allah ko akan wani malamin shi ko na makamancin wannan ya mance da Allah bat dama magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taso ba da awama da yake rata yana san manzalla kawai karuwa ne yake dan ya san idan ka raba kai da manzalla ba wanda zai saurare ka Allah kiyaye akwai su abubuwa na mamaki da yawa wanda mutun ƙarya ne zai shi da kanshi ya san ƙarya yake kuma wanda suke sauraron masu san ƙarya ne yake saboda abin wanda yake mustahil ne kuma babu nassin addini a ciki impossible ne bai yiwa ko ba nassi bane ba kaga in nassi ne wannan magana ce ta imani yawa amma abubuwa za ka ga suna ta faruwa ko a yau abubuwa da dama suna faruwa kuma fitintinu sun shiga cikin abin da yake aqida kwarai da gaske babu ma lokacin da dan adam yake bukata ya tsaya ta ce yanda zai bauta wa Allah kamar yanzu wannan lokacin kafafen sadarwa da ka duba irin shubuhohi na banza da ake yadawa kuma su ta kama kwalan mutane dole ne sai an samu irin su Dr. Idris dole su bayani kawai kai tsaye babu lafuwar dauran mutumin da yake kan bid'a bai da dalili zai huto yayin bayani kan shi gadi kai da zaka faɗi kai ba naka bane ba abinda Allah ya ce da abinda manzon da Allah ya turo ya bayani ka faɗi kuma sai zama tashi hankali saboda an saba haka ake lallabawa ana tahiya shi kuma rayuwar nan daya cewa kaga lufashin da muke daya ne in ya tsaya an kare kawai an kare babu dauru sani ba wani sai so ne za a sake a ce ai bari to wanda ba su wuce ba su zo su ma a san yadda za a yi babu wannan to kaga babu abin da yake wajibi akan mutum musulmi sama da ya tsaya ya tace yanda zai bauta wa Allah kar ka ma kowa kara kawai ka bauta wa Allah yanda Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan abota wa Allah wannan shine iya abin da yake hankali a cikin rayuwarka kuma wannan shine imani amma ka tsaya lafwar dauran yamnatan wa yasra kai can kai nan kai baka tsaya ba kai baka yi kaza ba kaman addinin Allah ya zama tona abin da yake kayan wasa to malaki cewa waɗannan malamai da irin ka duba kaga yanzu mun karanta magana Abdullahi dan Abbas akan yan bid'a mun karanta magana Abdullahi dan Umar akan yan bid'a Abdullahi dan Umar fa zawaye masallaci zai shiga sai ji ladani iya wannan irin abubuwan nan da as-salati ya ibadallah as-salati ya ibadallah sai ya maida kafa shi ya sayo din sai ya maida dayar sai ce bazan yi sallah a masallacin da akwai bid'a cikin shi wannan sahabi manzon Allah ne to mu kuma ayo as-salati ya ibadallah nawa ake yi an dauki abun kaman ra'ayi da tunani kowa abin da ya ga dama kawai zai la sai ban kana ga kaman ka kwana biyu to malaki cha wastahkamat as-sufiyyah bi bid'iha wa sal al-kalam wal falsafa wal batiniyyah wad dajal wa tasallat al-kuffar ala kaseerin min bilad al-muslimina sannan kuma kahure suka samu rinjaye akan gariluka daya daga cikin garurukan musulmi fi shami a kasar sham wa ghayriha da makamantansu saboda sun koma bid'o'i sun koma son duniya raye-raye waƙe-waƙe wane ne da sauransu kawai su ne abin da ake yi harkar mata da wane ne da sauransu malaka fa qayyada Allahu amsal ash-shatibi sai Allah ya shirya musu ai hayya Allahu amsal ash-shatibi imamu shatibi ya tsaya tsayin daka akan turjiya game da bid'a da suke yi imamu shatibi iya da littafin da ana lissafa shi shine littafi na yankan shakku a cikin ilimi ne wanda yake maqasidu shari'a sannan bayan shi iya da littafi na al-i'tisam al-i'tisam ruko da al-kitab wa sunna duka bayanai suke akan mi akan abin da niye gaskiyan addinin Allah ba su tsaya haka nan ba al-imam shatibi iya ɗaya daga cikin al-a'immatu al-a'lam shine abu muhammad al-qasim ash-shatibi الضرير المقري احد اعلام القرن السادس الهجري الشاطبي نسبه ce zuwa ga garin da aka aihe shi ana kiran shi da suna shatiba a kasar andalus spain wannan malamin makahu ne amma idan yazo aikin haji yana zama ya meke kafa ku zo kuna karanta littafi kai zaka zo karatu da littafin ka shi makawo kana karantawa yana a duba dai waje kaza ba haka bane ba kaza ne Allah ya bashi kwakwalwa sannan mutum ne wanda yake al-muqri qari'i ne makarantar qur'ani ne na yankan shakku shine ya rubuta wanda ya shahara da littafi shatibiyya mu na imamu shatibi hirzul amani wa wajhu at-tahani al-mashhur bi shatibiyya حرز الاماني سنن للتاهي حرز الاماني ووجه التهاني المشهور بالشاطبيه وندي بيان قراءوي دبن غدا 7 وندا aka samu su daga annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake kan Qur'ani da su da Hafsu da Warsh da Qalun da Abu Hamza da Ibn Susi da kaza da kaza da kaza da kaza sana kulli tahi ad-durra shi kuma cikon uku guda 10 daban-daban kai kai Hafs wannan yayi warshi wannan yayi wane ne wannan yayi wane duka sun tabbata daga annabin da Allah ya yi ku Imam Shatibi yana ɗaya daga cikin malaman da suka tsaya a lokacin da wannan tashin hankalin na sufayi ahlul kalam falsafa ɗan shi'a maƙaryata da suka yi yawa sannan kuma da rinjayen da kahure suka samu a ƙasashen musulmai ya tsaya tsayin daka wajen kakkaɓe waɗannan mutanen da ilimin da Allah ya ba shi kenan dan yau wani malami ya tashi zai yi bayanin madara addinin Allah ba shi bane faro kuma mun karanta a nan wannan zaman na yanzu tun daga zaman tun daga sahabbai tun sahabbai sun tsaya tsayin daka akan su bayyana me addinin da Allah ya kuma zalla da shi duk wani abin da ke ba shi bane ba amina shige komin girman mutumin da ya kirkire shi fa qayyada Allahu amsal ash-shatibi wa shaykh al-islam ibn taymiya da shaykh al-islam ibn taymiya أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني الدمشقي الله يرحمه أجريش وتلاميذه الماجريش كابن القيم كمان ابن القيم ونوانا كسان شيني الماجري ونوحن كودي فادة تاثيرا طوال ابن تيمية ابن تيمية إذن يقول كي الكلم ينا ربط ينا كلا ونربط لأكي كراشي لشونا سونا المشتو مي المشتو إن يزوب أنا أبيك مني بح kawai in ya dora haka rubutu ne yake tunda tawara ce a lokacin eh ya doso no turar da Allah shi sun wallahi ya doso no zai rubuta tawara da zai rubuta in ya dora alkalamin baya sarke shi sai ruwan da yake cikin alkalamin ya kare to kuma zai sake dosonowa kuma ga gaugawar rubutu da Allah ba shi kai wani lokaci zai yi rubutu sai an kira Ibn Qayyim zai karanta shi saboda Ibn Qayyim yanda ya lakance shi almajirin shi ne tsare shi da aka yi a lokuta daban-daban a gidan kansu rubutu yake a cikin takardar da za a kawo maka gurasa sai rubutu a bangon gidan kansu sai rubutu idan suka zo su kuma sai su kofe wannan hallo sai a goge sai a sake rubuta wani haka aka rubuta littafi da dama kai waɗannan magabata akwai wanda yake cewa da hasken warin wata yake rubuta littafi hasken warin wata mu kuma ga hasken ga takardun ga komai da komai Allah shirye mu Allah muna da matsaloli kuma ka duba fa a yau abinda waɗannan bayin Allah suka rubuta a wancan lokacin yau din wani ya karanta ya fahimta a ce wani mai ilimi ne a lokacin hadisi ɗaya za a samu shi wani sai ka tafi ina wani ka tafi ina wani ka tafi ina bulaguro za ka yi na watanni kana neman hadisi guda ɗaya yanzu a cikin wannan sallar sai ka haɗa hadisan duka wani hadisi da kwana a duniya yana cikin nan akwai wani application da ƙasar Saudiya ta yi Jami'ul Kutub at-Tis'a duk wani littafin hadisi yana ciki da sharhi shi da komai da komai ko mu dakkar in ka duba wani application din da yake ciki in ka dauko littafin haka zaka same shi a rubuce a cikin arjihunka kana yawo shi sai dai mu tawazzuf mu ta Facebook muna TikTok muna ta hayaniya Allah shirye mu wallahi muna da matsaloli to ka duba waɗannan bayan Allah inda su suka samu wannan damar da muka samu yaya ga maktabobi na malam daban-daban littafai suna nan a jinkime sai kura suke yi ba mai karanta su to Ibn al-Qayyim ɗaya daga cikin almajiran al-Imam Ibn Taymiyyah sannan kuma waz-Zahabi Imam al-Zahabi Ibn al-Qayyim inna iya littafai daban-daban shi ma a karan kanshi kunya ce ta ilimi mai zaman kanta banda malamin nashi Ibn Taymiyyah ɗaya daga cikin malamai yake cewa yace ya ga Ibn Taymiyyah yace ka annal ilma nusba ainihi kai ka ce ilimi an dora ne a gaban shi haka kawai dauko wannan in ya ga dama dauko wannan in ya ga dama dauko wannan in ya ga dama duk bayanin da zai yi na ilimi to wallahi a kowane bangare daga cikin bangaren da ya bayani in ya dauki alƙalami da rubutu malan ƙarshe ne Allah ba shi wannan hazaƙar da wannan baiwar da haka wannan gugurmayar akai tai ko aure bai ba iya ɗaya daga cikin al-ulama'ul uzzam allazina asaru al-ilma ala zawaj malamai gwabraye wanda suka fifita ne ilimi akan aure malaci imamu zahabi shege da siyaru a alamin nubala salam wani littafin safaha ɗaya a cikin shi tashi hankali ne tarihin marwaita hadisi ne daban-daban wannan shi ne waye ɗan wane ya rayu a waje kaza ya mutu shekara ta kaza shi ne ya ce kaza shi ya yi kaza abokan shi da abokan karatun shi su wane ne dukkan rayuwar shi bi kulli tafasil za a rubuta ta siru alamin nubala mujalladi 10 imamu zahabi almajiri ibnu taymiyyah da shi ya rubuta shi sannan ibnu kathir mai tafsirul qur'an alazim wanda shi ma almajirin ibnu taymiyyah ne kuma yana da wani littafi albidayat wan nihaya shi ma wani wajegin littafi ne aka abin da shi tarihi wannan kuma almajiran shi ne kai daga jin almajiran ka san to malamin nasu ya kenan fa ma zannukum bin najl inda jazaihi ulaika ahlullahi was safwatul mala wa ibnu rajab da ibnu rajab alhambali shi ma wannan malami ne wanda duk rubutun da yi daban suke to wannan duk almajiran na shi shaykhul islam ibnu taymiyyah malati fatasadda shaykh al-islami li jahafil al-bid'i shaykh al-islam ibnu taymiyyah ya tsaya tsayin daka akan manyan yan bid'a wa asakir ad-dalal ad-dalala sannan kuma da jagororin bata wajahada fi kulli maidanin yayi gogormaya a kowane bangare bilisanihi wa qalamihi wa yadihi da abin da ya shahi da lisanihi da halshen shi ya tsaya yayi bayani wa qalamihi kuma rubutu ya rubuta ga abubuwa nan daban-daban wanda ya bada littafai ana har yau ana zaqulus ita wanda Ibn Taymiyyah ya rubuta ya rubuta littafai masu tarin yawa wanda wasu daga cikinsu sai dai sunan ma an marasa littafi sai ka kasa gane waɗannan mutanen lokutan da suke da ya sha ban da lokacinmu ne ko kuma amfana da lokacinsu ne suka yi mu kuma ka tsaya muke wasa wanda ta ce amsai sun amfana da lokacinsu mu kuma sai wasa mahaifi shi take kawo abincin rana an ka ajiye a ci abinci yana rubutu yana karanta can ya rubuta can ya karanta can ya rubuta in aka kawo abincin dare sai iske na ranar da taba shi saboda shi ilimi idan dan adam Allah arzuta ka kasan dadin shi to yahi abinci da abin sha da duwun harakar rayuwa dadi da dandano yanda ka san mutumin da yake manyun wace in yaga wani abin da yake bukata zai ji Allah har yana hada miyo ko to haka waɗannan malaman suke in suka ga wani abin ilimi na karanta wanda ba su karanta ba ya za su karanta shi to shi Allah Ibn Taymiya ya tsaya ta kowane bangare halishin shi da kal alqalamin shi da yin rubutu sannan wayadihi da hannun shi yani jihadi saboda akwai lokacin da kas daya daga cikin kasashen shugabannin kasar Sham lokacin da tatar suka tinkaro garin sarkin ya gudu ya bar garin Ibn Taymiya tara mutane a masallaci ya musu khutba irin ta jihadi suka tsaya suka yaki tatar din suka kore su aka ji aka nemo sarkin aka dora shi saman kujerar shi shi kuma ya koma masallaci ya ci gaba da karantar da mutane da rubuce-rubucen da yake yi Malik ya ce wa faqad tasadda li ahli al-kalam shi Ibn Taymiya ya tsaya tsayin daka akan ma'abuta al-kalam wal falasifa da falasifa wal batiniya da ɗan shi'a wa sufiya da sufayi wal rafida da rafida su ma ɗaya daga cikin kason ɗan shi'a ne wal yahud da yahudawa wal nasara da nasarawa wa sabi'a sannan kuma da mutanen da suke bautan a tauraro shi yasa duk wani dan bid'a zaka same shi maki ne ga Ibn Taymiya eh zai zage shi ya aibanta shi ya sharri ya ce kaza ya ce kaza lokacin da dawo na'am kenan mu ida sallah malai ce kama kana mujahidan bi ilmihi wa lisanihi wa sayfihi mujahidi ne dan gogurmaya da ilimin shi da halishin shi da takobin shi lil kuffari game da kafirai at-tatar wan nasara as-salibiyin wal bughat abin da ya shafi tatar din ne waɗanda in suka zo gari su gurin su ko manufan su irin wanda dan boko haram din yake cewa mutafarkin su kisa su tatar su ma haka suke tatar su ne mutanen da za a ba ku labarin sun tinkaro garin ku ku da kanku za ku zauna duk wani makamin da kuke da za ku ajje shi saboda hanta ku gaba ɗaya ta kada ba wani wanda yake da ƙarfin guwar zai daga makami ya tinkare su amma Ibn Taymiya ya yi da tinkare su to su at-tatar su ma ya yaƙe su wan nasara as-salibiyin da nasara waɗanda suke masu bautan annabi Isa alayhi salatu wassalam wal bughat da wa'an ta'adda wa kana yushajji'u al-muslimina 'ala al-jihad fi kulli maidan yana ƙarfafawa musulmi a wancan lokacin akan yin jihadi a kowane bangare su tashi da ilimin su da halishin su da takobin su kar su barka hore su gallabe su ko kuma yan bid'a walahu fi zalika ishamatun mashhuratun mashhuda kuma iya da sa hannu ishamat yani iya da gogurmaya da yi bangarori daban-daban wanda sun shahara kuma an shaida da haka har waɗanda suke makiyar shi sun ba da shaidar kirki a kan shi suka ce wal haqqu ma shahidat bihi al a'da'u ai babu abin da zai iya zamanto gaskiya sama da makiyinka ma ya ba da shaida a kanka cewa in dai wane ne ba kaza ba sai dai kaza to wannan duka labarai malaiki babu na abin da ya shahi gogurmayar da magabata suka yi wajen kokarin tabbatar da abin da yake sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah